gaba da wasannin La Liga da ake na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 27 a can kasar Spain. A ranar Juma'a da ta gabata, kungiyar kwallon kafa ta Espanyol ta sha kungiyar kwallon kafa ta Las Palmas kwallo 4-3. A ranar Asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta Valencia sun yi kunnen doki 1-1 da Sporting Gijón. Sevilla sun yi can jaro 1-1 tsakanin da Leganés. Malaga ta sha kashi a hannun Alaves da ke 2-1 a gidan ta. Granada ba ta ji daɗi ba a hannun Atlético Madrid din da ta bi ta har gida ta sha 1-0. A jiya Lahadi Corinthians Final ne ta sha kashi a hannun Atlético Bilbao da ke 2-1 ita ma a gidanta. Deportivo La Corona ko ta doke Barcelona da ke 2-1. Celta Vigo ta sha kashi a hannun Villarreal da ke 1 mai ban hauki. Real Madrid ta doke Real Betis da ke 2-1. Har yanzu ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta koma matakinta na daya a teburin kuyi a teburin La Liga na kasar Spain da suke da maki 62 a wasanni 26. Ta buga Barcelona ko tana mataki na biyu ne da maki 60 a wasanni 27. Sevilla tana mataki na uku da maki 57 a wasanni 27. A kasan teburin kuwa Granada tana mataki na 18 da maki 19, yayin da Sporting Gijón ke mataki na 19 da maki 18. Osasuna kuwa tana kasan teburi ne a mataki na 20 da maki 10 a wasanni 26 da buga. Idan muka lega kasar Ingila kuwa a ranar Asabar an ba fata a ɓangaren Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 28 da Hull City ta karɓi bakunci Swansea da ta samu nasara a kan Swansea da ke kuce da ɗaya. AFC Bournemouth kuwa ta doke West Ham United da ci 3-2, yayin da Middlesbrough ta lallasa West Bromwich da ci 3-0. A jiya Lahadi Liverpool ta doke Burnley da ci 2-1. An ɗaga wasu wasannin Premier League na ƙasar Ingila a na mako na 28. Sakamakon wasannin da ake bugawa na kofin ƙalubale na ƙasar Ingila na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na kusa da na ƙarshe. Har yanzu ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Celta ɓangaren Premier League ita ke riƙe da ragamar da maki 66. Tottenham tana mataki na biyu da maki 56. Manchester City kuwa ita ma tana mataki na uku ne da maki 56, inda Hull City a ƙasar Kebri take mataki na 18 da maki 24. Middlesbrough kuwa tana mataki na 19 ne da maki 22, yayin da Sunderland take mataki na 20 da maki 19. Allah ya kiyaye.